hukumar zaben kasar jamhuriyar Kamaru Elecam ko election Kamarun makonni biyu kacal ya rage mata na sake sabunta sunayen al'umma na kasar ta Kamaru a kundin zabe kasancewar akwai waɗansu waɗanda suka rasu waɗansu kuma shekarunsu bai kai na mallakan ƙuri'unsu ba hukumar zaben ta fito aiki ne tun 1 ga watan Janairu 2016 zuwa 31 ga watan Agusta da muke cikin nan dama wannan yana daga cikin dokokin hukumar zaben da suka gindaya na tambayi sakatare janaren na hukumar zaben mai zaman kanta ko ya sun ci maburin su kuwa na fitowar jama'a yankan ƙuri'unsu mun samu nasara domin tun makonni uku kenan da suka gabata muke ta kokari na lissafa waɗanda suka rubuta sunayensu amma komai yana ci gaba sannan na saki tambayan wata ma'aikaciyar hukumar zaben wanda ke rubuta sunan al'umma a birnin Yaounde ko ya suke ganin jama'a suna yankan ƙuri'un kuwa muna samun jama'a musamman ma a ƴan kwanakin nan tunda mun kusan rufe aikin mu Kamaru za ta yi zaben shugaban kasa ne a shekarar 2018 shine hukumar zaben take kokari na gyara kurakuranta wanda suka bijiro mata abin maro kuma rumbun ajiyan magani ne na kungiyar agaji na duniya wato Red Cross ya kone kurmus sabila da haduwan wayan lantarki ƴan kwana-kwana da sauran jama'a ne suka kashe gobaras Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru